sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanmu da sallah, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiyar sallah. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shiri na musamman na gaishe-gaishen sallah. Amma yanzu ga labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sallah, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kokarin Amurka na sasanta tankiya tsakaninta da China na fuskantar tangarda. Sakamakon bambance-bambancen ra'ayi kan alƙawarin da kowane bangare zai yi wa wani. Jami'an China da kafar yaɗa labaran ƙasar sun dage kan cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa shugaban China Xi Jinping alƙawura da dama da Beijing ta bayyana a zama wasu kudurori da ke bayyana yadda Amurka za ta yi mu'amala da China a hukumance. A ruwaito shugaba shi yana fadawa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken sa'ad da ya ziyarci kasar a ranar 19 ga watan nan na Yuni cewa ina fatar Amurka za ta tsaya da gemu kan matsayar da muka cimma ni da shugaba Biden a lokacin wata ganawa da muka yi a Bali ta kasar Indonesia, kuma ya tabbatar da hakan a aikace. Babbar kafar yaɗa labaran China ta Xinhua ta ruwaito Blinken yana cewa Amurka na ta bangare za ta tsayu kan alƙawarin da shugaba Biden ya dauka. To sai dai da aka nemi ta tabbatar da ko Blinken ya furta kalaman, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nuna wa muryar Amurka jerin hirarraki da Blinken ya yi bayan ganawarsa da shi a Beijing, kazalika da kuma jawaban da sakataren ya yi a bainar 'yan jarida. An gwamnati a kazanin fada a babban birnin kasar Sudan a jiya Talata, jajibirin babbar sallar musulmai, bayan da rundunar tsaro ta RSF ta karbe iko da babban sansanin 'yan sanda. Yaki a cikin birnin tsakanin rundunar soji a ƙarƙashin jagorancin General Abdul Fattah Burhan da rundunar tsaro ta RSF da ke ƙarƙashin shugabancin General Muhammad Hamdan Dagalo a yanzu ya karkata ne kan sansanonin soji. A lokaci ɗaya kuma a yammacin Sudan, yakin yana ƙara ƙazanta matuƙa gaya a Darfur, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi tun lokacin da yakin ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu. Rundunar tsaro ta RSF ta kakkafa sansanoni a cikin unguwannin jama'a na birnin, yayin da rundunar soji kuma ta yi faman riƙe ikon wasu wurare a ƙasa, duk kuwa da ƙarfin kai hari ta sama da take da shi. Yayin da rundunar ta RSF take yaƙi domin karɓe ikon ɗaukasin birnin na Khartoum, miliyoyin mutane ne aka rutsa da su a cikin gidaje, duk kuwa da cewa suna cikin yanayin musayar wuta ba tare da wutar lantarki da ruwa ba a cikin matsanancin zafi. Gwamnatin Isra'ila ta ce ta kwace miliyoyin daloli na kudaden yanar gizo daga asusun ajiya da suka aika ko kuma suka karbi kudi a cikin zargin daukar nauyin wuta ga karfar rundunar sojin Iran da kuma kungiyar mayakan Hezbollah da ke goyon bayan Iran a Lebanon. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a jiya Talata cewa ya bayar da umarnin kwace shafukan kudaden da kuma tura kudin zuwa ga gwamnatin Isra'ila. Ya bayyana gagarumin aikin a zaman karon farko da Isra'ila ta auna kungiyar Hezbollah da rundunar juyin juya hali ta Quds ta Iran. Amurka da gwamnatocin wasu kasashe sun ayyana kungiyoyin biyu a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda, suka kuma kakaba musu takunkumin tsarin kudade na duniya. A can baya ma Isra'ila ta kwace wasu kudade na yanar gizo mallakin shugabannin rundunar mayakan Hamas na Gaza a zaman wani sashe na binciken yaki da samar da kudade ga ta'addanci.
Akwai da Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai a gyara zama domin jin gaishe-gaishen sallah.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho mai sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho mai sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Yau ne ranar Eid,
ya ku jama'a sai muyi fara'a, domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Zahra Aminu Fage ce tare da Babe Yakubu Makeri. muke muku barka da asuba da fatan an yi sallah lafiya yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar Laraba 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 bayan hijiran manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 28 ga watan Yuni na shekarar 2023 A wannan rana ta babbar sallah wato sallar layya zamu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga ɗan uwa da abokan arziki da al'ummar musulmi baki daya a ko ina a fadin duniya to masu sauraron mu sai a gyara zama a kasance tare da mu domin sauraron shirin namu na musamman na gaishe-gaishen sallah
kaladar mu tafiya wai taranar eid don ba shakkaladar mu tafiya wai taranar eid yau ne sallah yau ne eid dukku taho muyi sallar eid
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashin Hausa na muryar Amerika ina magana daga birnin New York sunan Alhaji Lukman Abbas Luxpring da farko ina gaida ajiya Fati Abbas ina gaida ajiya Barkisu Abbas da ajiya Bilahu Abbas da Alhaji Sa'idu Chama Mbema da Alhaji Galibos da Alhaji Adi Nuhu Abbas ina gaida ajiya Sakinu Sow Salga da ajiya Abiba Sow Salga da ajiya Rukayya Sow Salga ina gaida ajiya Jami Airiya babban yayana kenan kuma uwar gidana guda kenan da yayana kuma ajiya Aminan Baba Idi dukkan ku ina muku barka da sallah da Alhaji Sulaiman Kasta da yayansa Alhaji Mudi da kaninsa kuma Alhaji Abiba Farakan dukkan ku ina muku barka da sallah ina gaida Malam Abdullahi daga Farai da Malam Awul Jikan Malam Tanko da kaninsa Mudassir Duka ina muku barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Assalamu alaikum ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran ɗan aljanna Voice of America na muku barka da sallah na gaida yayana Ibrahim Ismail Aminu Ismail da kai da iyalan gidanka na muku barka da sallah Rabi Ismail Ramatu Ismail na muku barka da sallah Yahaya Bashir na maka barka da sallah da kai da iyalanka Abubakar Bashir na maka barka da sallah da kai da iyalinka Faisal Bashir barka da sallah Sharif Bashir barka da sallah Umar Abubakar Sirajo Abubakar na muku barka da sallah yan uwaye na gidan baba mai agugu ina muku barka da sallah yan uwaye na gidan malam Abdul Samin da gidan malam Husaini ina muku barka da sallah Ada Sabon Zango Alhaji Mamuda Kotiyala ina muku barka da sallah baba na Yahaya Bwaci ina maka barka da sallah baba Allah kara maka lafiya dana malam Yaro ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya Ma'aikatan Zuriya FM da malaman Zuriya FM baki daya ga gaisuwar barka da sallah zuwa gare ku. Malam Bun Usman daga Najeriya, ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka. Malam Abubakar Adam, ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya. Allah ya maimaita mana. Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran ɗan aljanna.
Alhamdulillah, da farko zan isar da gaisuwa ta ga surukata Hajiya Hafsa a gidan Margaya Alhaji Akawu. Allah ya ji kansa da rahama da sauran dukkan magabatan mu, yaya ta Hajiya Kubra da surukina Alhaji Sani Akawu da matarsa Hajjar Madina da kanina Alhaji Abdullahi da ɗana Kamalu da Izul Arabi da Turidu da Ibrahim da kanwata kulwa da Hajjia Talatu da Kucici da Jariya da mai martaba Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar na uku da sarkina Alhaji Babu mai kudi da ƴan majalisansa da Alhaji Mujtafa Abdulrahman da Alhaji Ibrahim Garan da Alhaji Ibrahim Falke da Alhaji Aminu Nasiji da Alhaji Ala Kawo da matarsa Hawa da Alhaji Umaru Akawo da matarsa Antidinta da Mamawo Mata Alhaji Isa Sa'ad ni ne naku Alhaji Bagaro nake muku barka da sallah daga Newark, New Jersey a kasan Amurka ai sallah lafiya Allah shi maimaita mana Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a fadin duniya na kasan mu Najeriya Allah ya taimaki wannan sabuwar gwamnatin
assalamu alaikum VOA sashi Hausa na muryar Amurka sunana Baba Shaibu Abbas
daga birnin New York, ciro mai sarkin musulmi na North America gabaki daya. Ina yi musulman duniya barka da sallah, Allah maimaita muna. Sa'annan kuma ina gaida iyali na Ajiya Sa'adatu Yusuf, ina gaida Ajiya Amina Baba Arama, sa'annan ina gaida sarkin Gwanjawa Alhaji Sako Abdulmumin, ina gaida Baba Arama sarkin Kantoshi, ina muku barka da sallah, Allah maimaita muna. Sa'annan ina gaida yayinni kuma Mallau Abbas, Baba Karami Abbas, Alhaji Umar Abbas, Alhaji Rufai Sallaman Gwanjawa, Alhaji Isa Abbas, ina muku barka da sallah, Allah maimaita muna. Sa'annan kuma ina gaida su yayinni na su Alhaji Sulemana, Baba Suwu Sarga, ina gaida Baban Gana, ina gaida su Alhaji Sani, Allah maimaita muna. Allah nuna mana sabon shekara. Sa'annan ina gaida yayinna kuma su Alhaji Bature, su Alhaji Amiru, su Mallam Audu, ina muku barka da sallah, Allah maimaita muna. Allah nuna mana sabon shekara. Sa'annan Najeriya kuma ina gaida Alhaji Abdulrazak Abbas, ina gaida Mallam Awwal Maiduguri, ina muku farka da sallah, Allah maimaita muna. Sannan Jallo kuma ga gaisuwan ka, na san dai kana birnin ku bashi, to Allah maimaita muna, Allah nuna mana sabon shekara. Jama'a mu gabaki dai nan bema family, ina muku barka da sallah, Allah maimaita muna. Saidu Chaman ga gaisuwan ka, Abdullah Justice ga gaisuwan ka, Allah maimaita muna, Allah nuna mana sabon shekara. Assalamu alaikum.
Madalla a gaida Yakubu Muhammad, masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin mu na musamman na gaishe-gaishen sallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayawa barkan mu da sallah, barkan mu da yau. Da farko sunana Alhaji Salihu Abdulsalam, mazauni birnin Gadugu Burkina Faso. Kina muku barka da sallah ƴan uwa. Dubon gaisuwa da fatan alheri gare ku baki daya. Allah shi maimaita muna, Allah ya ji kan iyaye da kakanni. Ga dubon gaisuwa sallata nan zuwa ga mai daki na Sa'adatu, da yara na Nafisa, da Yahuza, da Shamsuddin, da Sakinatu, da dukkan ƴan uwa da muke tare su nan kosila. Ina musu barka da sallah, ina ba su gaisuwa barka da sallah ta ga Ajiya Sa'a, da ke consul ta nan Niger a Burkina Faso. Ina misa gaisuwa da vice consul da Alhaji Adamu da ustaz dukkan su, ina musu barka da sallah. A can Niger ina gaida ƴan uwata baki daya da ke Katoriya, ina musu barka da sallah, ina musu barka da sallah. Ina gaida malam da ke Malbaza, ina gaida dukkan ƴan uwa baki daya. Allah shi maimaita mana, Allah ya gura mana baɗin lahiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Alhaji Lawan Al-Haddad, ina muku fata albarka da sallah daga nan kasar Amerika. To hasasan ina gaida mai daki na Ajiya Mai Dari Alhassan daga Bobayen, ina gaida iyana Yauja Hawa Bakka da ake ce mata Moda NDC, ina mata gaisuwan barka da sallah. Ina gaida Bala Chamu da matan shi biyu Hadiza da Asamawu, ina musu barka da sallah. Ina gaida Abuba da shi da iyalansa, ina musu barka da sallah. Ina gaida dan uwana Anas Sana, ina gaida yayan Tanko Sarkin Fawa Sa'id, ina gaida Mamman Bazanfari dan Tanko Alhassan, ina mai gaisuwar barka da sallah. Ina gaida Alhaji Ganda daga Bobayen, ina gaida Alhaji Lukumam daga Bobayen, ina gaida Alhaji Yakubu Jacob, ina gaida Nasu Asaban Zango da Habibu Jos dan Tami, duka ina mai musu gaisuwa na barka da sallah. Allah maimaita, Allah kai mu sabon shekara, Allah kai mu baɗin baɗin badada. Assalamu alaikum. Ni ne naku Alhaji Lawan Sallaman Sarkin Musulmi Amerika. Ni sallah lafiya.
Yawwa, assalamu alaikum. Ni ne Alhaji Ali Gana Mubi, ina da fatan alheri wannan sabon shekara. Ina gaida Sani Karayi Chiyamam Machine. Ina gaida Abu Aiburi Abu Tu na gaida shi. Ina gaida Alhaji Maru Api. Ina gaida Musa Chester. Ina gaida Alhaji Haruna Kella. Ina gaida Alhaji Sani Afa Mata. Ina gaida Salisu Mai Waya Sabon Laita Bauko. Da fatan mu na nan lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voice of America, nini Aminu Ahmed Sani nike ma musulman duniya duka baki daya barka da sallah a wannan safiyar sallah, musamman da mai daki na da amaryanta Ajiya Adiyatu Abdul Karim da Sufiya Lukman, bayan haka kuma rafani na mai suna Alhaji Baba Kankani da mai dakin sa Ajiya Lariya, duka ina musu gaisuwar barka da sallah. Sa'annan kuma ina yi ma masoyina Alhaji Isa Abbas da Alhaji Tijjani mai dakani Man TV, da kuma sarkin gwangwan a ciyasi mai suna Alhaji Usman, baki da duka ina musu gaisuwar sallah, da yayana mai suna Ibrahim Ahmed Sani da sauran jama'a duka baki daya, ina musu gaisuwar barka da sallah a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Kula da gidan shi da mata da ƴaƴan shi cikin himma, tun da kai mishi baiwa kai mana dan mu wake wata sallah. Wana al'umma na Najeriya,
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Malam Siraju Isaka Arwahani daga Wagadugu, babban birnin Burkina Faso. Ina yi wa musulman duniya baki daya barka da sallah, da fata an yi sallah lafiya. Ina gaida Hausawan Burkina Faso da Hausawan duk duniya baki daya, da fatan an yi sallah lafiya. Ina musu barka da sallah. Kuma ina gaida mahaifiyata, mana mata barka da sallah. Na gaida kakana Alhaji Nufu wanda yake cikin birnin Wagadugu, Burkina Faso. Na gaida Sheikh Abdul Wahab Sisi, da sannan na gaida Sheikh Liman Tahiru, kuma na gaida Alhaji Tahiru wanda ake ce masa Alhaji Araga. Na mai barka da sallah, da fata yin sallah lafiya. Na gaida dukkan ƴan Putinga, ƴan Kaya, sarakunan Putinga da ƴan Kaya. Na gaida Alhaji Bukari da kuma Alhaji Ibrahim Itali, da kuma shugaba Abdulrahman Nagarba, shugaban hukumar harshen Hausa ta ƙasar Burkina Faso. Na musu barka da sallah. Kuma ina gaida dangin uwata da dangin mahaifina duka baki ɗaya, ina musu barka da sallah, da ƴan uwa da abokan arziki. Allah maimaita mana, taqabbalullahu minna wa minkum.
Assalamu alaikum, ni ne Abdul Halim daga Washington with the island. Ina mika sakon gaisuwa zuwa da mahaifina Baba Sharitan da Mabila da Maburwa da Masana da Hajiya Ayi Anti Kande da Sister Hamdala, Sister Maryam, Yana Mubarak da Nuruddin da Shakur da Hanan Hamdiya, Hajara Isa, Yasir Kabiru da kowa da kowa wayanda bayana kira sunan su ba duka, kowa na muku gaisuwa barka da sallah. Da family na kuma na Najeriya, Ajiya Inna, Alhaji Tijjani, Uncle Mamuwa da Umma da Jami, da kowa da kowa, ina gaishe ku barka da sallah. Allah ya kai mu samun shekara.
Assalamu alaikum, ni ce Sadiya Tijjani daga Washington State a nan Amurka. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Alhaji Tijjani, Alhaji Murabus, Hajiya Inna da Mama Lari, kakannina Hajiya Amina, Hajiya Gwamma, na mama Kubra gaisuwa zuwa ga anta Asmi Ansuriya da anta Kubra anko Mahmud da anko Malam sakon gaisuwa da sarkin Hausawan Sabon Ibadan Alhaji Ali ina kuma mika gaisuwa na ga ƴan uwana Jamila Radi da Safiya yaya Naziru da yaya Jamilu da kuma ƴan uwanmu da suke Ghana Umma Abuwa Umma Abdalla Baba Al-Shawishon anti Hamdala anti Maryam da kuma duka sauran ƴan uwana da suke Jos Tamina da ban kira sunan ku ba ina muku barka da sallah Allah ya maimaita mana Allah ya kama Najeriya zaman lafiya da sauƙin rayuwa Assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko dai sunana Fadimatu Damdam a masar Kamaru kuma a garin Neganga to da farko dai ina miƙa sakon barka da sallah na zuwa ga dukkan dokacin musulmin da ke duniya ina kuma musamman mutanen da suke kasar Kamaru da farko ina gaishe da dukkan zuriyan Alhaji Gagara a duk inda suke ba ma kasan Kamaru ba na biyu kuma ina gaishe da zuriyan Alhaji Iliyasu a duk inda suke to ina gaishe da mama na Hafsatu Lami ina kuma gaishe da mahaishi na Shima da kuma kawuna Mala Haruna wanda yake aiki a gidan radio ina kuma gaishe da ƴan uwa dangi da kuma duk dai wanda ya saurari wannan abu na miƙa masa sakon barka da sallah Allah ubangiji ya maimaita mana kuma ya karbi ibadun mu kuma mutanen gidan radio ina gaishe ku ina yi muku fatan alkhairi
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a masu sauraron mu a fadin duniya musamman masu sauraron muryan Amurka barkanmu da didin wannan lokaci nan yi amfani da wannan dama miƙa muku barka da sallah ga dukkan daukacin jama'an musulman duniya musamman kuma kebanci na kasar Kamaru haka zalika da dukkan dai masu sauraron muryan Amurka ina miƙa muku barka da sallah Allah ya karbi badinmu Allah ya karbi ayyukan da muka yi Allah ya sa aikin da muka yi kasance karbabbiya haka zalika kuma hajjantan mu gabaki da muna roƙon Allah ya sa aikin su ta zama to karbabbiya kuma wanda ba mu tabba muna roƙon Allah ya sanya mu cikin tafiya na shekara mai zuwa idan muna da rai magabatan mu kuma Allah ya ji kansu zan yi amfani da wannan dama miƙa barka da sallah musamman ga zuri'an Muhammad na garke da suke a faɗin duniya haka zalika zan yi amfani miƙa barka da sallah ga dukkan jama'an Adamu dan tsuntsunin da suke a duniya haka zan yi amfani da wannan daman miƙa barka da sallah da zuri'an Malam Jibrin a garin Gondare haka zalika da zuri'an Madaji da dukkan dai daukacin musulman duniya waɗanda suka sani da wanda kuma ba su sani ba ina miƙa muku barka da sallah haka zalika ina miƙa ma dukkan mambobi na duniya na kungiyar mu na dandalin Hausawan duniya a duk inda suke fadin duniya ina muku barka da sallah barka da sallah barka da sallah Allah ya maimaita mana Allah ya karban mana Allah kuma ya dada rufa mana asiri na mu roki Allah irin ficincino da yake damun mutanen duniya Allah ya kawo sauki to yan uwa Allah ya maimaita mana godiya muke
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana na Garba Abdulrahman na magana ne daga nan waga dubu babban birnin Burkina Faso to alhamdulillah na yi wa musulman duniya baki daya barka da sallah Allah ya maimaita mana na kuma yi wa al'ummar Hausawan kasar Burkina Faso barka da sallah gaisuwa ta musamman zuwa ga sarakunan mu na Hausawa da dattawan mu na garuruwa daban-daban na wannan kasar mai tarin albarka kasar Burkina Faso kamawa daga nan Wagadugu, Bobo-Dioulasso, Kaya, Dori, Markwai, Putinga, Fadon Gurma, Kupeda, Kanchari, Jafaga, Namono da sauran garuruwa. To alhamdulillah muna ƙara wa Allah godiya na miƙa gaisuwa ta musamman da fatan alheri da kuma barka da sallah zuwa ga mahaifiyata. Bayan haka nan na miƙa gaisuwa kuma ta musamman zuwa ga malamanmu Liman Alhaji Dahiru dan Kambari da Al-Sheik Malam Abdul Wahhab Kadimul Islam alhamdulillah bayan haka nan ina miƙa gaisuwa barka da sallah kuma zuwa ga Alhaji Bature na Garba Umaru na garba Muhammadu Aminu, na garba Musa, da na garba Isa, da Malam Suraju Al-Ruhani, da Malam Muhammadu Bashar Kano, da Yusuf Malam Gajere, Abba, da Saura ‘yan uwa. Kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji Isa Coach da Alhaji Dahiru Araga. Allah ya maimaita mana, amin summa amin. Assalamu alaikum.
To masu sauraro, da waɗannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko. Sai a dakace mu shirinmu na ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku, muna miƙa gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC, da fatan an yi sallar Idi lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin.
Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu dayin sallar Eid. Dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid. Dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu, mu ziyarto duk danginmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد. لا إله إلا الله. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Idan kuma Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, wanda zai zo muku da ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, da zai yi daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana, inda za ku ji ci gaban gaishe-gaishen sallan. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbai Hamza da ya haɗa shirin tare da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar sallan, Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Allah ya maimaita muna. Wassalam.